Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail, a karo na biyu da na sake dawowa daga nan babbar kotun jiha mai lamba hudu karkashin mai shari'a Justice Lolauda Mahmud, inda kotun ta zartar da hukuncin kisa akan wasu matasa guda biyu a daidai wannan lokaci sakamakon samunsu da laifin kashe wani matashi don yana liƙa fasta ta wasu 'yan siyasa. A daidai wannan lokaci ana cikin kotun an zartar da wannan hukunci, kuma shi lauyan gwamnati yana yi wa kotun jawabi na gamsuwa da yanda aka yi hukuncin. Insha Allah Rabbu zan sake dawowa yanzu domin jin yanda za mu zanta da su ɓangarorin wannan shari'ar. Yusuf Nadabo Ismail kai tsaye daga nan, sakatariyar Audu Bako.